Sea ripples like thin skin surf, golden beauty of shadow clouds, purest desert for our lost souls. Warmly kissed on the hand and the cheek, she walked along the line, unraveled at the seams. Unkind, even love will bring you down. Turbine spinning back around, earth ripping under your skin. Golden beauty of shadowless sense, 24 carat blue. Neon bloodlines revolving through you, tinder billowing through his shell. Two extremes together bring the life they'll never tell. There's no way of knowing how, turning tables, engines down. Start again, systemic veins, your thin blue lines are written again. There's no way knowing how, turning tables, engines down. Start again, systemic veins, your thin blue lines are written again. Da 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 da